Ranar 10 ga watan Maris 2022 ne aka fara bikin ranar alƙalai mata ta duniya karo na farko, bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar a shekarar 2021 domin inganta daidaito da kuma shigar mata a matakai daban-daban na shari'a. Taken bikin bana shine mata masu adalci, mata domin adalci. Wato, domin samun adalci ana buƙatar ƙarin mata masu adalci. Lauya Anas Muhammad ya yi ƙarin bayani game da bikin wannan rana.
Ana fakar da al'umma wato muhimmancin a samu mata a alƙalai, domin dai mace ta samu magana abin ya bulla kotu, wato za ta san kamar a'a ba forumu maza kawai bane, akwai mata cikin na farko kenan. Na biyu kuma zan samu wanda za ta fahimce ni a matsayi na mace, yana sa ma mata kwazo, zai sa ba su tsoro ma wato in dai magana su ya bulla kotu, kuma su san kamar kuma za a yi musu adalci. Na samu irin wanga dai yana sa ma yaran suke nan mata suna so su zama tace kuma kwazo, to sun san kamar ne kokari su kuli, akwai dama in zama wato jaji.
Adadin mata a sashen shari'a ya bambanta tsakanin kasashe. Da jimawa, mata a galibin kasashe ba a ma ba su damar kada ƙuri'a balle su kasance a wani bangare na gwamnati. Amma yanzu ci gaba da daukar ilimi ƴaƴa mata da muhimmanci ya sa mata sun fara hawa wasu matsayi da da maza ne suka mamaye. Alƙalumma da ma'aikatar shari'a ta Ghana ta fitar a shekarar 2022 wacce ta yi nazarin jinsin alƙalai a kowace kotu a Ghana. Fiye da kashi 42 cikin 100 na alƙalan Ghana mata ne. Wato, jimilla Ghana na da alƙalai 403 a lokacin da aka yi ƙididdigar, kuma daga cikinsu 170 mata ne, sai 233 maza. Lauyawunmu Zakari da ke ofishin Attorney General na Ghana ta ce samun yawan wakilcin mata a kotu wani ƙwarin gwiwa ne ga mata.
Ghana ma ne gaskiya mata kuma na form more than 50% of the population, so mata mun fi sanin maganan mu, so that in magana ya zo gaba in jaji na mace ne ta san kanda magana ke tafiya, because ita ma na mace ne kuma ta san kanda mata ke feel, so ta iya ta understand me shi ya fi na miji. And alhamdulillah yau muna da judges a cikin kotun mutun kasa haibisa, abu ne mai kyau.
Lauya Anas Muhammad ya bayyana wasu alƙalai mata da suka yi fice a Ghana.
Kamar da muka sani, kamin mu samu Chief Justice Enin Yabuwa, mun samu Chief Justice biyu mata a jere, wato cikin Fourth Republic mu ma, wanda wato ya zama Chief Justice da ta ci shekaru da yawa tafi kowa, Justice George Nawood mace ce. Wato kenan inda batun a samu mata as judges Ghana as gari, ba mu baya duniya duka gaba daya.
Baya ga waɗannan alƙalan, akwai mai shari'a Sofia Akufo wacce ta kasance babbar alƙaliya ta farko a kotun kare haƙin bil'adama na Afirka. Lauyawunmu Zakari ta yi wa alƙalai mata fatan alkhairi.
Bangara na ina ce ma mata judges, wai sannunku da aiki, kun yi kokari kwarai, Allah ya iya muku, Allah ya ba ku fahimta da gane wanda zai sa ku yi aikinku cikin adalci, tausayi kuma na ciki.
Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.